بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna tara ne ko tara takwas takwas ga watan Rabi'ul Awwal hijrar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka tara to kun raba mun hankali shekara 1443 wadda ta yi daidai da 15 ga watan 10 shekara ta 2021 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yadda da take cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatun littafin Hikmatun min at-Tarikh littafi ne na babban malami Dr. Uthman Muhammad Al-Khamis hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 26 a cikin wannan littafi darasin da ya gabata mun karasa tattaunawa akan tuhume da kuma zarge-zargen da yan tawaye suka yi wa sayyidina Uthman a karkashin haka kuma suka yi masa ta'addanci suka kashe shi inda malai ya mana wani table cewa waɗannan maganganu nasu za a iya kasa su kamar haka akwai abubuwan da suka faɗa game da sayyidina Uthman ƙarya ne akwai kuma abubuwan da suke masu kyau abubuwa ne masu kyau da sayyidina Uthman yayi da ya kamata a yaba masa amma su kuma suka yi musu mummuna fassara sannan akwai abubuwan da suke ijtihadi ne sayyidina Uthman yayi wanda ka'idar ijtihadi in ba na san zuciya bane in mutun ya dace lada biyu in mutun yayi kuskure lada daya sannan akwai abubuwan da suke su kuma wato kuskure ne kuma an gafarta masa kamar matsala ta biyu ta uku ta biyar ta 13 waɗannan da al'amura ne na labarin kanzan kurege bai tabbata cewa sayyidina Uthman abinda ake zargin sa wato a zargi na biyu da na uku da na biyar da na 13 waɗannan duk zargi ne mara tushe ballanta na makama sannan zargi na hudu da na 8 da na 10 shi kuma abubuwa ne masu kyau da ya kamata a jinjina masa kuma sai abin ya biyo da zargi suka mai da shi kuma zargi sannan abu na 1 da na 6 da na 7 da na 11 da na 12 su kuma ijtihadi ne sayyidina Uthman yayi sai kuma mas'ala ta tara ta cewa ya gudu ranar yakin Uhud wanda shi kuma mas'ala ce kuskure ne ba shi kadai ba akwai sahabbai da yawa kuma Allah ya ce ya gafarta musu to bayan nan sai muka shiga mabahathi na 6 game da ainihin wato kashi sayyidina Uthman radiyallahu anhu bayan wayannan yan tawaye sun tayar da fitintunu da rigingimu da al'amura na zarge-zarge akan sayyidina Uthman an samu wasu mutane sun fito wato mutane ne suka fito daga wurare daban-daban akwai yan Basara akwai wasu daga Kufa akwai wasu daga Misra haka suka hadu a shekara ta 35 daga hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka fito kamar suna so za su je aikin haji ne domin lokaci ne da aka fara tafiya aikin haji dan haka su ma suka fito da tawaga su kamar aikin haji za su je suka boye mummunan kudurin su na cewa sun fito ne domin su kashe sayyidina Uthman an tattauna game da adadin waɗannan mutane a wani kaulin an ce su 6000 ne 2000 'yan Misra 2000 'yan Kufa 2000 'yan Basra wani kaulin kuma aka ce a su dukansu su 2000 ne amma dai dukkan kididdiga duk da ba a samu alƙaluma na haƙiƙa na bin diddigi na adadin su ba amma dai ana ganin ba za su gaza 2000 ba ba za kuma su shige 6000 ba suka shigo garin Madinar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma mutane ne dama mayaka ne wato jarumai ne a cikin kabilun su kamar aka zazzabo suka taho domin tube sayyidina Uthman ko dai ta hanyar barazana ko kuma da karfi suka kewaye gidan sayyidina Uthman radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu a karshen watan Dhulqa'dah suka kuma umarce shi da ya sauka daga khalifanci suka ci gaba da tsare shi tsawon kwana 10 wato har zuwa kai kwana 18 ga watan Zulhijja wanda wannan ita ce ranar da aka kashe sayyidina Uthman radiyallahu anhu an ce wannan tsare shin da suka yi ba shiga ba fita ya kai kaman kwana 40 na fata an gane duk da sabani da aka yi dai ana ganin ba zai haura kwana 41 ba duka yayin da suka tsare sayyidina Uthman sun hana shi har fitowa sallah da aka a lokacin shi limamin yan tawaye shine yake wa mutane limanci a masallaci an samu wasu cikin sahabbai sun zo sun ga sayyidina Uthman cewa ga fa abin da yake faruwa wanda ke sallan nan cikin shugabannin fitina din nan ne me zaka umarce mu sayyidina Uthman ga kalmar da ya amfani da ita as-salatu ahsanu ma ya'malun nas fa idza ahsana an-nasu fa ahsinu ma'ahum fa ahsin ma'ahum wa in asa'u fajtanib isa'atahu sallah ita ce mafi kyawun aikin da mutane za su aikata dan haka duk wanda aka sace limanci in yayi kyakkyawar sallah yayi ya kyautata wa mutane kai ma ka kyautata tare da shi in ya munana ka nisanci munana watasa wasu cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun shigo gidan sayyidina Uthman dukkaninsu suna son su ba sayyidina Uthman kariya daga cikin waɗanda suka fi shahara daga waɗanda suka zauna a wajen sa akwai Al-Hasan bin Ali akwai Al-Husayn bin Ali akwai Abdullah bin Zubair akwai Abu Huraira akwai Muhammad bin Talha bin Ubaydillah As-Sajjad akwai Abdullah dan Umar waɗannan dukkaninsu ba wanda bai zare kansakalinsa ba domin fuskantar waɗannan ƴan tawaye da suka zo domin kashe sayyidina Uthman radiyallahu anhu kamar yadda an samu ruwayoyi da dama hatta uwar mu'mine Safiya ita ma an ce ta taho tana haye akan alfadara amma cikin waɗannan ƴan tawaye din akwai wani ashtar aka ce yayi wa ita kanta alfadarar da nana Safiya take kai yayi mata barin makauniya sayyida Safiya tace a kuma yadda ni kada wannan wulakantaccen wannan karan ya kunyata ni an fahimta ko Sayyidina Uthman shi dai baya goyen bayan ayyaki kamar yadda ruwayoyi duk sun zo sun nuna cewa an fito domin a bashi kariya an samu daga cikin yayan sahabbai an samu sama da mutum 700 duk da basu kai adadin wayancan ƴan tawaye din ba amma dai sun fito domin su sadaukar da rayuwarsu wajen ba Sayyidina Uthman kariya shi dai baya goyen bayan saboda rai guda ɗaya a kashe rawuka da yawa akwai hadithin Abdullah bin Amir bin Rabi'a da yace na kasance ina tare da Sayyidina Uthman a gida fa qala a'zim ala kulli man ra'a anna alayhi sam'an wa ta'a illa kafa yadahu wa silaha yace ka kudurci niyya ka tafi ka duk wanda ka ganshi yana rike da takobi to in dai yana sauraro kuma yana biyayya to ya kame hannunsa da kuma makaminsa kada a zubar da jini haka dai dukkaninsu Abdullah dan Umar yazo ga waye yazo duk dai sun shigo ina fata an gane haka abubuwa suka ci gaba da wakana har zuwa lokacin da dai ainihin wato abinda Allah ta'ala ya kaddara wa sayyidina Uthman ya faru a gare shi da aka gabar da zamu tashi a yau shine man katala Uthman qala al-muallif rahimahullahu ta'ala yace man katala Uthmana wani irin ja'irin mutum ne ya kashe Sayyidina Uthman. Ba'da an husira Uthmanu, bayan an yi wa Sayyidina Uthman kawanya, an kewaye gidansa ba shiga ba fita, tasawwaru alaihi albayta, sun tsallaka gidansa. Shine tasawwaru alaihi albayta, sun tsallaka gidansa. Fa qataluhu radiyallahu an, suka kashe Sayyidina Uthman ma'asumu dam, bai ji ba bai gani ba, bai taka wa kowa ba, bai zuba wa kowa ba, suka haura har gidansa suka kashe shi. Wa huwa wadi'un wadi'un al-mushaf bayna yadayhi, ya sa al-Qur'ani gaba gare shi yana karantawa. Qila lil Hasan al-Basri, an tambayi al-Hasan al-Basri, wa kana al-Hasan al-Basri, domin shi al-Hasan al-Basri yana daga cikin qad asha ya rayu tilkal fatra, wannan zamanin. Li'annahu min kibar at-tabi'in, domin al-Hasan al-Basri rahimahullah yana daga cikin manya-manyan tabi'ai. أكان في من قتل عثمان أحد من المهاجرين أو الأنصار, تنبيد أكوى إمام الحسن البصري رحمه الله تعالى, أكتش شن تكون وإن دسك كش سيدنا عثمان أكوي متن تكون صحابي أمك المهاجرين, شن أكوي متن تكون الأنصار تكون متن مدينة أكوي صحابي أمك ko cikin ƴan Madina akwai wani wanda yana da hannu wajen kashe Sayyidina Uthman tunda kai karis ki lokacin. Faqal al-Hasan al-Basri rahimahullah yace kanu a'lajan min ahli Misr, yace ko kadan babu ba ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ƴan Makka ko cikin ƴan Madina, yace balma kanu a'lajan, wasu masu busasshiyar zuciya ce, wasu irin mutane ne masu tsananin kaushi daga cikin mutanen Misr. Domin a'laj jam'i ne na al-ilj, ilj suka ce shine rajulun shadidun ghalib, mutumin da ya zamanto mai kaushi. Sai da aka samo irin waɗanda suke fitsararru, wanda suke tsageru sosai, wanda ba tausayi ba imani a tattare da su. An fahimta? Wasu kuma suka ce a'laj wato shine kullu kafirin min al-ajam, wato kafirin min al-ajam, duk wanda yake kafiri ne amma baya cikin Larabawa, ba ajame ne, ba ubawa ne, to ana kiransa ilj. To su ne waɗanda suka, ma'ana ko duka ce waɗansu tsageru ne da fitsararru cikin mutanen Misr da Kufa da waɗanda aka ambata da Basra, su ne waɗanda suka kashe Sayyidina Uthman, ba wani sahabi cikinsu. Walakin ar-ru'usa ma'rufa, to mutane ne suna da yawa, sai dai shugabannin nasu sanannu ne. Wahum ga su kamar haka, Kinana ibn Bishr, akwai Kinana dan Bishr, wa Rumanu al-Yamani, da kuma Ruman al-Yamani, wa shakhsun, da kuma wani mutum yuqalu lahu Jabala, ana kiransa Jabala, wa Saudan ibn Humran, da wani kuma da ake kiransa Saudan ibn Humran, wa rajulun, da wani mutum yulaqabu bil mautil aswad, da ake masa laqabi da al mautul aswad, bakar mutuwa. An fahimta? Min bani sadusin, wannan dan kabilar bani sadus ne, na fatan gane. To waɗannan su ne kamar shugabanni, amma jama'ar kam suna da yawa, amma shugabannin da suka jagoranci tafiyar, waɗannan ainihin wulakantattun mutane ne kamar yadda ka ji su. Allah wadare da al'amarin su. Wa qila Malik bin al-Ashtar an-Nakhai, wa qila wani kaulin kuma aka ce akwai Malik ibn al-Ashtar an-Nakhai, ko shi wannan al-Mautul Aswad din, wani kaulin an ce sunansa Malik bin al-Ashtar an-Nakhai. Haula, malai ce waɗannan mutane, kanu min ru'usil fitna, sune shugabannin wannan fitina. Allati qamat ala Uthman, fitinar da ta tsaya wajen kai ƙarshen rayuwar Sayyidina Uthman. Amma man bashara qatala, amma to wane ne wanda kai tsaye ya kashe Sayyidina Uthman a cikin su? Fal mashhuru, zancen da yafi fitowa fili, annahu rajulun misriyun yuqalu lahu Jabala, an ce wani mutum ne ɗan ƙasar Misra da ake kiransa Jabala, shine ake ganin shine wanda hannunsa ya kai kan Sayyidina Uthman ya kashe Sayyidina Uthman. Ana Amrata binti Arqa, wato an karbo daga Amra binti Arqa, qalat, tace kharajtu ma'a Aisha ta sanata utila Uthmanu ila Makka. Tace mun fito da ni da nana Aisha a shekarar da aka kashe sayyidina Uthman, mun fito zuwa garin Makka. Famararna bil Madina, to da muka zo sai muka zo muka wuce ta Madina. Fara'aynal mushaf alladhi qutila wa huwa fi hijrihi, sai muka ga alqur'anin da aka kashe sayyidina Uthman yana runguma a gaban sa. Fa kanat awwalu qatratin qatran min dami, farkon dugon jinin da ya diga daga jinin sayyidina Uthman ya diga ne ala awwali hadhihi alaya, a farkon wannan ayar. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim. An kashe shi ayar sai ta sauka akan Allah zai isar maka. Fa in amanu, Allah ya ce idan sun yi imani, bimithli ma amantum bihi, da irin abinda kuka yi imani da shi, faqad ihtadaw, sun shiriya. Wa in tawallaw, idan ku suka juya baya, fa inna ma hum fi shiqaq, sani dai kawai su suna cikin rarrabuwar kai. Fa sayakfikahumullah, ubangijinka zai isar maka. Wa huwa as-sami'ul 'alim, domin yana ji kuma masani ne, yana ji masani ne, ya san abin da ya faru, ya ji duk abin da aka tattauna. Suratul Baqara aya ta 137. To wannan shine dugon jinin sayyidina Uthman radiyallahu anhu da ya fallasa dugon farko, sai ya diga a farkon wannan aya ainihin wato wanda muka karanta. Qalat Amra, Amra mai bada wannan labarin ta ce, fa ma mata minhum rajulun sawiyan, babu wani mutum a cikin waɗannan mutanen da ya mutu kalau, yayi mutuwa daidai ta ce, wani mutuwa babu. An bayyanta ta ce, fa ma mata minhum rajulun, babu mutum ko guda ɗaya a cikin su da ya mutu sawiyan, irin mutuwa da ka sani daidai ta ce, mutuwa da za a ce ai mutum da ana masa kyakkyawan zato. Wa Muhammad bin Sirin, ka koma cikin musnad na Imam Muhammad, waccan magana da muka dauko ta a alajin min ahli Misr, ka koma cikin tarihu khalifata Ibn Khayyat a shafi na 176 da isnadi sahihi. Shi kuma wannan athar din ko hadithin da muka karanto na Amra, shi kuma Imam Muhammad ya fitar da shi cikin kitabu Fadailus Sahaba mujalladi na 1 shafi na 501 da kuma raqam na 817, wa isnaduhu sahihun, wanzur kadhalika, ka kuma sake duba ainihin wato hadithi na 765 da na 766. Wa Muhammad ibn Sirin, an karbo daga Muhammad ibn Sirin, qala yace, kuntu atufu bil Ka'aba, dan ka gaskata maganar Amra cewa babu wanda ya mutu kalau, babu wanda ya lafiyayyar mutuwa a cikin su, babu wanda mutuwarsa ta zo masa cikin sauki. Sai Muhammad bin Sirin yace, kuntu atufu, yace wata rana ina yin dawafi bil Ka'aba a Ka'aba, fa idza rajulun, kawai sai na ci karo da wani mutum shi ma yana dawafi, yaqulu, yana cewa, Allahumma ighfirli wa ma adhunnu an taghfirli, ya Allah ka gafarta mun duk da bana zaton zaka gafarta mun, Allahumma ighfirli wa ma adhunnu an taghfirli, yace ya Allah ka gafarta mun duk da ni dai ina tsammanin ba za ka gafarta mun ba. Yaqulu, yana fada, fata'ajjabtu minhu, yace sai nayi mamaki, mamakin irin wannan addu'a ta wannan mutum. Fa qultu, sai na ce da shi, ya Abdullah, ya kai bawan Allah, ma sami'tu ahadan yaqulu mithla ma taqulu, ni ban taba jin wanda irin wannan addu'a da kake yi ba. Fa qala ar-rajul, sai mutumin yace, inni kuntu qad a'taytu Allah ahdan, yace ni nayi wa Allah alƙawari ne, la in makkanani min Uthman, in ya ban dama na samu shiga wajen sayyidina Uthman, la asfa annahu, sai na gaura masa mali. Alƙawari na ɗaukarwa Allah cewa in Allah maɗaukakin sarki ya ban dama min Uthman, na samu dama daga wajen sayyidina Uthman, na samu dama akan sayyidina Uthman, la asfa annahu, sai na mammare shi. Falamma qutila, yace da kuma aka kashe shi, wubi'a fi saririhi, an ɗora shi akan gadansa, fil baiti, a ɗakinsa, fakanan nasu ya tuna mutane suna ta shigowa ana ta alhini wa yusalluna alaihi mutane suna shigowa suna masa sallah wa huwa fi baiti yana cikin ɗakin sa fa dakhaltu ni ma sai na shigo uzhiru anni uridu salata ni ma sai na nuna a fili kamar ina so in zo masa sallah ne falamma ra'aitu anna albayta laysa fi ahad yayin da naga ɗakin ba kowa kashabtu an wajhihi sai na bude na kwaye fuskar sayyidina Uthman fasafa'atuhu sai na gaura masa mari wa huwa mayyitun yana fa ya fara sudin ya mutu yace haka tana faruwa fa yabi sadiyadi kawai sai hannuna ya bushe karamatan min karamati Uthman yana dukan sayyidina Uthman kawai sai hannun ya bushe kamar katako qala ibn sirin mai bada labarin yace ra'aitu ha yabisa ka annaha aud ce ni da nake ba ku labarin naga hannun kamar itace kamar ba jini ba tsoka ya bushe na ba ta gane manyan waliyan Allah taba su ai jidali ne Allah ta'ala cikin hadithul qudus yace man adali waliyan faqad adantuhu bil harb wayannan su ne gangariyar waliyan Allah wanda babu wani ainihin shubuha ko wani shakku a cikinsu na ba ta gane Allah ya kara musu yarda ka koma cikin albidaya wan nihaya mujalladi na 7 shafi na 200 warijaluhu thiqat ghayra isa bin minhal sai dai a cikin marwaitan akwai isa bin minhal ghayru thiqa zakarahu ibn hibban fi thiqat ibn hibban ya ambace shi cikin athiqat shi isa bin minhal wa dhakarahu kullun min al-bukhari fi at-tarikh al-kabir wa ibn abi hatim fi al-jarh wa at-ta'dil sai dai imam al-bukhari ya ambace shi cikin tarikh al-kabir mujalladi na 6 shafi na 399 ibn abi hatim shi ma a cikin al-jarh wa at-ta'dil ya ambace shi shafi mujalladi na 6 shafi na 200 ainihin wato da 88 wa sakata anhu kuma suka yi shuru ba su ce komai ba akan isa bin minhal kaifa kutila Uthman radiyallahu an to yanzu abin tambaya anan ya aka kashe sayyidina Uthman wa lam yadfa anhu ahadun min as-sahaba amma ba sahabi ko mutun daya da ya bashi kariya ila wani ajeho masa wannan tambayar ya aka wayi gari sayyidina kamar sayyidina Uthman a cikin garin Madina yan tawaye yan ta'adda su zo su kashe shi amma sahabbai ba su kare shi ba at-ta'lilul awwal akwai dalilai da dama at-ta'lilul awwal dalili na farko sababi na farko anna Uthman shi sayyidina Uthman radiyallahu anhu huwa alladhi azama alaihim bihadha fa amarahum an yughmidu suyufahum sayyidina Uthman shine ya kudurci niyya azama alaihim shi ya himmantu akan sahabban da suka zo za su bashi kariya fa amarahum ya umarce su an yughmidu suyufahum yace su kubantar da takobin su ma'ana kowa ya sa takobin sa a cikin kube shine fa ughu an yughmidu suyufahum sayyidina Uthman shi dai za a ba kariyar kuma shi ne shugaba umarni ya ba duk waɗanda suka zo suka zara takubba za su ba shi kariya yace su maida takubban su cikin kube su maida shi cikin gidansa wa nahahum anil qital ya hada su yaki wastaslama liqada'i llahi tabaraka wa ta'ala ya miƙa wuya ga hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala wa qadarihi da kaddarar Allah in wani ya tambaya wannan na daga cikin dalilan ba wai dan ba a kawo sayyidina Uthman dauki ba ba dan sahabbai ba su zo dan bashi kariya ba ba wai zuba ido suka yi suna kallo aka kashe shi ba a'a an kawo dauki an kawo mu gudunmawa an nemi a bada kariya amma shi ya bukaci cewa kowa ya maida takobin sa cikin gida da aka baya bukatar ayyaki wa hadha yadullu ala amrayn ithnaini wannan abun wannan gabar to tana nuni akan al'amura guda biyu al-awwal al'amari na farko shaja'atu Uthman azo za a kashe mutum kuma ga wasu ƴan kundin bala za su ba mutum kariya yace a kawai su bari wannan akwai shaja'a an bayyanta in yanzu kai ne ai duk wasu jami'an tsaro zai ka buga musu waya ko eh wayanda ba su samu isowa ba duk zai an buga musu waya har kwana 40 ana kewaye da gidan mutum ai an dinga kiran waya kenan dai kansu da masu da yan fararen kayan da bakaken kaya da na ciki da na waje duk zai an musu waya a ce to gamman house fa ba lafiya ina fata ko bila ba lafiya ko eh amma kaga sayyidina Usman wannan yana nuna jarumtaka ya san ga manufar su an zo kuma za a taimaka wajen bashi kariya amma yace baya bukata wannan abin da sayyidina Usman yayi na umartar sahabbai kowa ya maida takobinsa gidansa wannan yana nuna shaja'a jarumta irin ta sayyidina Usman wathani sanna al'amari na biyu rahmatuhu bi ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam irin tausayin da sayyidina Usman yake yi wa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li'annahu adraka domin ya sani anna ulaika a'rabun wa'yancan mutane a'rabun ajlafun wato kauyawa ne masu tsananin taurin kai wa annahum mufsiduna kuma su cikakkun mabarnata ne fara'a annahu sai yaga cewa law qatalahum as-sahaba in sahabbai suka ce za su yi fada da su yake su lakanatul mafsadatu to za a samu barna a azama mafi girma min qatil rajulin wahidin daga kashe mutum daya shin ba dai shi za a kashe ba shi kadai eh to gara a kashe shi kadai da a kashe mutane da yawa a kansa na ba dan gane wala rubbama intahal amru ila qatl adadin kabir min as-sahaba yace me yuwa ma al'amarin ya kai ga kashe adadi mai yawa cikin sahabbai wa qad yata'adawna ila intihakil al-a'rab domin wa qad yata'adawna shi ya san wayannan mutanen za su yi ta'addanci za su ketare iyaka ila intihakil al-a'rab za su keta mutunci din mai mutunci wa intihabil amwal ya san kuma sai sun wawashi dukiya fara'a sayyidina Uthman karkashin waɗannan dalilan sai ya ga annal maslahata abin da yafi zama maslaha an yi qutala huwa gara shi kadai a kashe shi wala yuqtalu ahadu min as-sahaba kar a kashe daya daga cikin minsa ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala tuhtaka hurmatu madina wala tuhtaka hurmatu madinati rasulillah kuma kada a keta alfarmar madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sune dalilan da sayyidina Uthman ya jingina da su wajen ganin cewa kar a fito a ce za a yaki domin su sun fito ba ja da baya in aka ce za a gwabza to za a yi kashe-kashe mai yawa za a kashe sahabbai za a ci mutuncin mutane za a keta alfarman masu alfarma shi kansa garin madinan shi ma za a keta alfarmarsa ina fata an gane yanzu ka dubi duk wuraren kasashen nan a wannan lokacin da muke ciki inda ake ta haya irgingimin nan da kashe-kashe akan shugaban yaki sauka me ya baya faruwa kashe-kashen yanzu ake kuma kasar kace-kace ake duk wasu muhimman abubuwa da zai lalata su ba mai gasu nan a kashe mutane a masallaci a kashe su a kasuwanni a kashe su a makaranta a kashe su a hanya a kashe su a gidajen su ko saboda an ce shugaban ba a son sai ya sauka shi kuma ya ce ba zai sauka ba a wannan kaga muna da wannan misalin a wannan lokacin namu gashi nan irin wayannan kasashen wanda shugabannin sun kiyarda ko mutum ne wanda aka kashe sai dai aka kashe suna kan mulkin su to sayyidina Uthman shi sai ya zabi gara shi a kashe shi da aka kashe al'umma da yawa at-ta'lilu thani dalili na biyu anna adadas sahabati adadin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kana aqalla bikathirin min adadi ulaika al-khawarij wato basu kai adadin wayancan yan tawayen ba yan tawayen sun fi su yawa kware da gaske fa inna ashab rasulillah domin a lokacin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanu ala arba'ati amakina sun kasance a wurare hudu da haka sahabbai ba wai kowa yana nan abin ya faru ba sun kasance a wurare guda hudu المكان الاول وري na farko makka to wasu fa sun tafi aikin haji kar ka manta da wannan wasu suna makka li anna al mawsima sabida lokacin mawsima hajji lokacin aikin haji wa kad kharaja al kathiruna lil hajji da yawa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun fita domin yin aikin haji wa lam yakunu hadirin ba sa nan kaji dalili na farko shi yasa kaji an ce wayanda suka kai masa dauki ba su fuce mutum 700 ba su kuma alal aqallin adadin su su 2000 ne kaga sun rubanya wayanda suka zo kare sayyidina Uthman wajen sau ɗaya da wani da kusan rabi kila kace to ina rago sahabbai sai aka ga ma sahabbai suna wurare guda hudu wuri na farko wasu sun tafi aikin haji ba sa nan wannan duk wannan abubuwan da suke faruwa ba sa athani nabiyu ba'd ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wasu cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tamassarul amsara sun koma wasu burane wasu garuruwa sun koma can ina fata an gane da haka wasu sahabban sun bar garin madina wasu suna gari kaza wasu suna gari kaza wasu suna gari kaza shine ma'ana tamassarul amsara sun zauni wasu garuruwan ma'ana wasu sun tashi daga nan sun koma wasu garuruwan ashu fil kufa wal basra wa misra wa sham wa ghairiha min al bilad wasu sun ci gaba da rayuwarsu a kasar kufa wasu a basra wasu a misra wasu a sham wasu kuma a wasu garuruwan da ba a ambata anan ba ina fata an gane athalith na uku fil jihad wasu suna wajen jihadi kaji dalili kaga kaman sun yi taking advantage cewa sahabbai fa duk yawanci garin madinan kaman ya dade kamar garin madinan sahabbai duk yawancin su ba sa suka yi amfani domin inda duk sahabbai wayanda suka tafi aikin haji suna nan wayanda ainihin suke wasu garuruwan ba su tafi garuruwan ba suna nan wayanda suka tafi jihadi su ba su tafi jihadi ba suna nan to kaga da za a samu adadi mai yawa kila adadin da suke sahabbai da ke cikin garin madina kadai ya isa ya zama wa wayannan yan tawayen barazana ga wannan mummunan kudirin nasu to amma kaddara ta riga fata in Allah ta'ala ya hukunta al'amari sai dai hakuri shi yasa sai Allah ta'ala ya kaddaro wasu a shekara suka kudurci niyya suka tafi aikin haji wasu kuma tun kan lokacin ma sun bar garin madina sun koma wasu kasashe wasu kuma sun tafi jihadi al-makamin rabi' sai kuma guri na hudu humul ladina kanu fil madina sune wayanda suke garin madina wa lam yakun adaduhum mukafi'an li adadi ulaika al khawarij su kuma adadin su bai yi daidai da adadin wayancan yan tawayen kaji abin da ya faru to koda mai tambaya zai ce to ina sahabbai suke aka shigo har cikin garin madina akai irin wannan ta'addanci akai khalifa na uku na musulmi kisan gilla akai masa ta'addanci to kaji abin da ya faru ba wai sahabbai zuba ido suka yi ba ba suna kallo abin ya faru ba a'a wasu su sun tafi aikin haji wasu su ba ma sa cikin garin madina wasu sun tafi jihadi sai yan tsararu yan kadan wayanda suka rage su kuma sun yi ina iyana su yunkurin karshe sayyidina Uthman ya ga ba su da yawa kar a zo ayi shi a kashe shi kuma su ma a kashe su in haka ne gara shi a kashe shi su ci gaba da abin nan ina fata an gane to kaji dalilin da yasa ainihin wato sahabbai aka kashe sayyidina Uthman kaman za ka ga ba su kawo dauki ko sun bashi kariya ba at-ta'lilu thalith sai kuma dalili na uku anna sahabata ba'athu auladahum lid-difa'i an Uthman ai wasu daga cikin sahabban wayanda su sun girma sun manyanta ai sun aiko da ƴaƴayensu matasa lid-difa'i an Uthman dan ba da kariya ga sayyidina Uthman wama kanu yatasawwaruna anna al-amra yasilu ila al-qatl amma fa duk su tunanin su bai kai zuwa ga al'amarin suna ganin zai kai ga kashe sayyidina Uthman ba basu dauki abun kudurin wayancan yan tawayen ya kai munin sa ya kai har suna nufin za su kashe sayyidina Uthman ba shi yasa kawai sai suka turo ƴaƴansu su suke ganin ai kawai tunda dai kawai wasu yan tsageru ne wasu tsararu kawai su zo su abin nan da aka su ba su taba tunanin cewa al'amarin zai kai ga kashe sayyidina Uthman ba an bayyanta shine wama kanu yatasawwaruna basu kasance suna surantawa a kokolwarsu annal amra cewa wannan al'amarin na yan tawaye yasilu ila alqatl zai kai zuwa ga kisan sayyidina Uthman ba wa innama hisarun wa inadun sun dauka kawai kawanya ce da suka yi gidansa wa inadun da taurin kai da fitsara kawai zasu dan yi rashin kunya su yi hayaniya kuma kila kawai su watse kowa ya tafi garin su wa ba'da zalika yarji'un bayan sun dan yi wannan taurin kan sun dan yi rashin kunya sun fafadi maganganu yarji'una kuma sai su koma garuruwan su amma annahum yatajarra'una amma kasantuwar za su yi taurin kai su yi tsageranci shine yatajarra'un wa yaqtuluna Uthman bin Affan ma'ana za su yi tsagerenci, tsagerencin zai kai har su kashe sayyidina Uthman. Fakana ba'du sahabati la yara anna al-amra yasilu ila hadhihi daraja, gaskiya wasu daga cikin sahabbai ba su taba tunanin al'amarin zai kai zuwa wannan matakin ba. Wa arjahu hadhihi al-aqwali al-awwal, cikin waɗannan maganganu da muka karanta guda uku, zancen da yafi rinjaye a cikin waɗannan maganganun shine na farko, na fata an gane, shine cewa sayyidina Uthman ne ya buƙaci cewa kowa ya maida makamansa, shine kawai. Domin wayannan guda 700 din, inda ba dan sayyidina Uthman ya tare su ba, ai za su fafata. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah. Shi yasa malam yace cikin wayannan maganganun da ana dan tattaunawa ne game da wani dalili ne ake ganin yasa sahabbai ba su sa hannu ba ko ba su bada kariya ba wajen kashe sayyidina, wato lokacin da za a kashe sayyidina Uthman. To sai malam yake gaya mana cewa a'a, ba wai ba su sa hannu bane ba kuma ba su bada gudunmawa ba, ka ji dalilan da suka faru. Amma dai cikin dalilan mafi karfi, cikin dalilan shine na farko, sun kawo dauki amma sayyidina Uthman yace baya buƙatar su yaki. Na ba ta gane. Wa huwa anna Uthman radiyallahu anhu huwa alladhi mana'ahum min qitali ula'ika al-khawarij, cewa kawai al'amarin shine sayyidina Uthman shine ya hana su su yaki wayancan yan tawaya. Allah madaukakin sarki ya karbi shahadarsa, Allah madaukakin sarki kuma ya kara masa yadda. Al-faslu ar-rabi'u, fasali na hudu, khilafatu amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib radiyallahu an, sai khalifa na hudu, khalifa amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib, Allah ya kara masa yadda, ya zama khalifa daga shekara ta 35 bayan hijira zuwa shekara ta 40. Aga shi ma gaba ɗaya wa'adin sa shekara nawa? 5. To za mu ji shi kuma me ya faru, ya aka yi a zamanin sa. Al-mabahath al-awwal, malai yace mabahathi na farko, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu fi suturin, takaitaccen tarihi ne a waɗannan sadarorin za a ba mu na sayyidina Ali radiyallahu an. Ismuhu wa nasabu, sunan sayyidina Ali da kuma nasabarsa. Huwa Ali ibn Abi Talib ibn Abi ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب ابي طالب دان عبد المطلب عبد المطلب دان هاشم هاشم دان عبد مناف har yanzu in bai fito maka fili ba shine dan baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn عم النبي صلى الله عليه وسلم har yanzu dai baka gane waye sayyidina Ali ba. Wa zawju sayyidati nisa'il alamin Fatima binti Nabi sallallahu alaihi wa sallam, kan katke nan shine mijin shugabar matan duniya a aljanna, Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Yanzu ka gane shi, dan ka kara gane shi. Abu Sibtain shine baban jikokin nan guda biyu, Al-Hasan wal Husayn, Al-Hasan da Husayni radiyallahu anil jami'. Ummuhu, mahaifiyar Ali ibn Abi Talib, ita ce Fatimatu bintu Asadin bin Hashim bin Abd Manaf. Tona mai na kenan. Wa huwa awwalu Hashimiyyin yuladu min Hashimiyyatin. Wane mutum? Ali ibn Abi Talib din nan mahaifiyarsa ita ce Fatima yar Asad, Asad dan Hashim, Hashim dan Abd Manaf. Shine farkon Bahashiman da Bahashimiya ta haifa radiyallahu an. Kunyatu, al-kunyarsa Abul Hasan, ana masa al-kunya da Abul Hasan. Wa kannahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi abi turab, annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yayi masa al-kunya da Abu Turab. Aslama saghiran, sayyidina Ali ibn Abi Talib ya musulunta tun yana yaro, wa huwa ibn thamani sinina yana dan shekara 8 alal mashhuri bisa zancen da yafi shahara ka koma cikin ma'rifatus sahaba mujalladi na 1 shafi na 288 87 ko mujalladi na 1 shafi na 287 azwaju ali sai mata yanda sayyidina ali bin abi talib ya aura تفرقوا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة إرمان زن الله صلى الله عليه وسلم ما تستطيعوا إتتي أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تستطيعوا أور أمامة إتكم أمامة إن إر أبي العاص ابن الربيع ودمهي بيتكم ya yanna na Fatima ce domin yar gidan Zainab ce Zainab yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fata gane tazawwajaha ya auru umama dinnan ba'da wafati khalatiha Fatima bayan rasuwar innata Fatima ma'ana bayan kanwar mahaifiyarta Fatima ta rasu sai ya aure ta dama abinda musulunci ya hana wa an tajma'u bainal ukhtayn illa kuma la tunkahu almar'atu ala ammatiha aw ala khalatiha a hada su ne lokaci daya aka hana amma in ba daya za a iya auren daya ko amin amin to wannan shine umama din nan ita ce wanda hadisin ta ya shahara wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da ita tana karama ya dauke ta yayi sallah da ita a masallaci yana limanci in yayi ruku'u tana makala a hannunsa in ya dago tana hannunsa in zai tafi sujada sai ya ajiye ta in yayi sujada guda biyu zai mike sai ya kuma daukan ta hadithun umama to sayyidina ali ya aure ta bayan rasuwan na fatima radiyallahu anha matarsa ta uku ita ce khawlatu bintu ja'far bin qais matarsa ta hudu layla bintu mas'udin matarsa ta biyar ummul banina bintu hizam matarsa ta shida asma'u bintu umaysin matarsa ta bakwai as-sahaba'u bintu rabi'a matarsa ta takwas ummu sa'idin bintu urwa wadannan sune matan da sayyidina ali radiyallahu anhu ya aura na fata gane wasu sun rasu ya maye gurbin su da wasu haka ne kamar yadda sayyidina Usman shi ma kaga matansa ya aura da yawa wasu ko dai an rabu da su aka maye gurbin su da wasu wasu sun rasu aka maye gurbin su da wasu ina fata an gane wannan yana nuna ma sahabbai ba sa ba su cika yin amfani da tsarin nan na monogamy monogamy ne ko wani iri ne ba sa monogamy an gane ko ana son mutum in yana da hali ya zama field marshal haka ake so amma an baka da hali karka yi rigima yawwa a to kai ko a to na san mai magana kikena a ganin su ne a cikin babban riga yau na dauka wani an bayyana ashe 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 auladuhu ƴaƴansa an fahimta su ba tsoron talauci suke ba ruwan su bayan Allah kai ne an riga an kakaba ma calculation kullun cikin lissafi kake kudin makaranta kaza kaza to kuma nawa ne yake shigowa kaza 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 yikenan an fahimta yikenan da mutum wayannan abubuwan su shigo kai ai sai mutum ya calcula sai ya ga tai abin ƴaƴan ma su ma zai mutum yana nan kudin kaza kudin kaza kudin pampers ko lallai shi ma yanzu ya shigo cikin lissafi Sayyidina Ali yana da ƴaƴa 31 ƴaƴansa 31 maza 13 mata 18 a jarumi ai matsoraci ba shi zama gwani kowane ne an bayyana matsoraci ba shi zama gwani kowane ne ko kuma danwa Allah kau ko ba haka mawakin ya ce ba auladuhu ƴaƴansa adh-dhukur ainihin wato maza Al-Hassan akwai Al-Hassan Al-Hussein akwai Hussein Muhammadul Akbar akwai Muhammadul Akbar, akwai Ubaidullah, akwai Abu Bakrin. Cikin ƴaƴansa akwai Abu Bakrin Al-Abbasul Akbar, sannan akwai wa akwai Uthman, Ja'farul Akbar, sannan akwai Abdullah, akwai Yahya, akwai Aunu, akwai Umarul Akbar. Yana da Abu Bakar da Umar da Uthman. Akwai Muhammadul Awsat da kuma Muhammadul Asgar. Muhammadu ba sa yawa a gida. Ba sa yawa. Wa'annan su ne maza, in ka kirga su za ka ga guda 13. Haka Allah ta'ala ya azurta shi da ƴaƴa maza ras guda 13. Al-ina matan kuma akwai Zainabul Kubra, akwai Ummu Kulthumil Kubra, akwai Ruqayya, akwai Ummul Hasan, akwai Ramlatul Kubra, akwai Ummu Hani, akwai Maimuna, akwai Zainabus Sughra, akwai Ramlatus Sughra, akwai Ummu Kulthuminis Sughra, akwai Fatima, akwai Umama, akwai Khadija, akwai Ummul Kiram, Ummu Salama, Ummu Ja'far, Jumana da Nafisa. Wannan sune ƴaƴansa guda 18 mata. Fada'ilu, sai falalar Sayyidina Uthman radiyallahu anhu. Falalar Sayyidina Ali radiyallahu anhu. Yumkinu taqsimu fada'il Ali radiyallahu anhu ila thalathati aqsam. Mala yace za mu iya ainihin wato raba falalar Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu zuwa kashi uku. Kashi na farko fada'ilu khassatun bihi, falalar da ta shafe shi shi kadai, bai yi tarayya a cikin ta ba da wasu cikin sahabbai. Na biyu fada'ilu lahu ma'a alil bait, falalarsa wadda ya shiga cikin wato alul bait, wato falalarsa tare da ahlul bait. Ta uku kuma fada'ilu lahu ma'a ammati sahaba, sai kuma falalar da yayi tarayya da gaba ɗayan sahabbai a cikin ta. Awalan ta farko al fada'ilu al khassatu bihi, falalar da shi kadai yake banta da ita. Fa minha, daga cikin wannan falalar, an abi huraira radiyallahu anhu qal, an karbo daga abi huraira Allah ya kara masa yadda, yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yawma khaybar, rana khaybara, manzon Allah yace la u'tiyanna ar-rayata rajulan yuhibbu Allah wa rasula wa yuhibbuhu Allah wa rasulu, yace lallai zan bayar da tuta wanda zai rike tuta ya zama komanda a wannan runduna ta yakin Khaybar, wani mutum ne sufarsa yuhibbu Allah, yana kaunar Allah, wa rasulahu, yana kaunar manzon Allah, sannan kuma wa yuhibbuhu Allah, Allah yana kaunarsa, wa rasuluhu, kuma manzansa ma yana kaunarsa. Wannan falala ce ko ba falala ba ce? A ranar sabai suka ce ba su taba yin takara ba sai a wannan ranar. An ce za a bayar ba faduwaye ba. Ba su taba kwadayin takara, su ji suna son su tsaya takara a zabe su a wani abu, ko kuma su nemi shugabanci ba, sai a wannan kwana suka yi suna ta tattaunawa, to ya za a yi, ya za a yi. Sayyidina Umar an ce halle yake lokacin, ya danye danye ko za a ce yawwa kai abun nan, an bayyanta. Amma ka sarraban kwado baya hawa sama, in ya hau ma ina fata an gane shi lokacin duk da ake ta wannan Sayyidina Ali bawan Allah ma baya da. Ana zuwa manzo Allah ya ce aina Ali ibn Abi Talib, na Aliyu, aka ce yashtaki ainai, ce amma ikin Allah ai yana can yana ta fama da ciwon idan. Manzo Allah ya ce a taho da shi. Ana taho da shi, annabi ya masa addu'a ya matofi, sai ido ya warke kamar bai taba ciwo ba, sai aka dauki tuta aka danka masa. Ina fata an gane wannan falala ce ta Sayyidina Ali, Allah ya kara masa yadda. Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadithin Kitabul Fada'il babu manaqib ali. Imam al-Bukhari yace littafin da zai bayani akan falala ga wani babi da zai yi bayani da fashin baki akan darajojin Ali ibn Abi Talib. Ka duba hadisi na 3702. Imam Muslim shi ma yace ni ma ba za a banna a baya ba. Nayi wani littafi sunansa Kitabu Fada'ilus Sahaba, sannan babu min fada'il Ali. A ƙarƙashin wancan babban kundin na ware wa sayyidina Ali babinsa na musamman, babin da zai tattauna akan falalolin sayyidina Ali. Shi ma sai kawo hadithi na 2405. Na fata an gane. Wa minha an Ali radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li sayyidina Ali da kansa yace manzon Allah ya ce da ni, la yuhibbuka illa mu'minun wala yubghiduka illa munafiqun. Ane mutum wannan ma falala ce. Yace manzon Allah ya faɗa mun yace ba wanda zai kaunace ni sai mu'mini, ba wanda zai ki ni sai munafiki. Duk wanda kaga yana kin sayyidina Ali munafiki ne. Kowaye na fata an gane. Kaga yana kin sayyidina Ali to akwai nifaka, munafiki ne. Alamar san sayyidina Ali kuma alama ce ta imani. Allah ka kara mana san sa. Hadisi na Imam Muslim ya fitar da wannan hadisin cikin Kitabul Iman, babu dalil ala anna hubbal ansar wa aliyin min al iman. Sai ka hadisi na 78. Wa minha an Sa'd bin Abi Waqqas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li Ali, manzon Allah wata rana ya ce wa sayyidina Ali, anta minni bi manzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Kai a wajena matsayinka kamar matsayin annabi Harun a wajen annabi Musa, sai dai fa banda annabta wajen daraja da jagoranci da kaza da kaza, kai kamar a matsayinka a wajena kamar matsayin Harun ne a wajen Musa, sai dai ka sani babu annabi bayana. ومنها وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الذي من كنت مولاه فعلي مولا دو وند نزم مسو ينسى تو علي ما للي نزم مسو ينسى دو وند يكي كونر من ذا الله تو يكونا سيدنا علي رضي الله عنه سيما تاشكا وانا قبر لوكا تياي حديثنا إمام أحمد يابتد وانا حديث مجلد إن بير شافينا الذي أكد همسن وإسناده صحيح أبين دموا كارن تايزة مدد الله بامولادا kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah madaukakin sarki.